إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaran jihar Zandar Jamhuriyar Niger a wannan maraice na ranar Juma'a daren Subdu 15 ga watan Rabiul Awwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake sayuwa ta sallar wutabi duk daga farko za mu yi bayani mai ake ne da al-qunut kuma ka ce al-qunut mai ake ne da al-qunut ta zo bi ma'ana al-qiyam sayuwa to shi al-qunut a yaren larabci kamar yadda Ibn al-Asir ya ambata a cikin an-nihayatu fi gharibil hadith da kuma haka Ibn Hajar a cikin hadisi sari muqaddima ta Fathul Bari suka ambata cewa warada laha isna ashara ma'anan ma'ana kalma al-qunut tana zuwa da ma'anoni guda 12 in kaji an ce al-qunut tana da ma'ana guda 12 na farko akwai addu'a al-qunut tana zuwa da ma'ana addu'a Allah kuna masu nutsuwa a sallah inda daman sallah nutsuwa ke bukata Allah ce gar aflahul mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un hakika mune sun rabota sune wanda suke nutsuwa a cikin sallolin su akwai atta'a al-qunut yana zuwa da ma'ana atta'a yin da'a ga Allah misali da Allah ya zana a cikin suratul ahzab ayat 35 innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hazwa wajan wal qanitina wal qanitat ay bi ma'ana al qanitina a ma'ana addu'a tunda ita kanta da'a ga Allah addu'a ce kenan suna kai komo ne ma'ana addu'a da da'a to kaga nan da Allah ce wal qanitina wal qanitat yana nemi masu yi masa da'a amma kada Allah ce wa man yaqdut min kunna lillahi wa rasuluhu wannan ma'ana ne ma'ana addu'a ne haka ya Maryam muqunut al-qunut yana zuwa a Qur'ani ko hadisan manzo Allah da ma'ana kenan da'a haka nan yana zuwa da ma'ana al-ibada yin ibada ga Allah mota ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haka yana zuwa da ma'ana al-qiyam sayuwa kamar da zaka ji an ce du'a'u qunutul witr bi ma'ana ai du'a'u qiyamul witr haka yana zuwa da ma'ana qulul qiyam dogon sayuwa a sallah kamar da yazo a cikin suratul zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdhur al-akhirah kina nan ne tulul qiyam dogon tsayuwa da mutum zai a sallar dare haka ne yana zuwa da ma'ana as-sukut yin shiru adamun kalam haka nan yazo a cikin aya da Allah ya cewa wa qumu lillahi qanitin doje qanitin nan malamai sun mai fasara biyu yana daukar ma'ana al-khushu ku tsayu ga Allah a sallah kuna masu nutsuwa haka nan yazo kuma da ma'ana yin shiru kamar yadda ya tabbata daga sahabi Ubay ibn Ka'ab a wannan musulunci da ana magana a sallah misali yanzu ba sallar magriba muka yi wa kana iya so sallar magriba
kau ke gua nak abukin kau dah kunjung abu fatuli ke situ wana kana nan da mun ya tuwala ina nan kuma a cikin sallah wannan fi awwalil amr a farkon musulunci ana magana a sallah ko in ya shuhuti wai wani a rakata nawa muke ce wallahi Allah ruwa ma asiri wannan ita ce ta karshe ce Allah ya so ni Allah ya so ka wannan ita ce rakata gashi to da a farkon musulunci ana yin magana a sallah sai Allah subhanahu wataala da ya saukar da aya hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin sai Ubay bin Ka'ab ya ce wa nuhina anil kalami wa umirna bisukut aka hana mu yin magana aka umarce mu da yin shiru a sallah kenan aka hana yin magana a sallah to wannan muna zanta a farkon al'amari na musulunci kenan an yi umar da ba a hana yin magana a sallah ba to bayan Allah ya saukar da wannan aya ne ya ce wa qumu lillahi qanitina bi ma'ana ay sakitina in kuka zo yin sallah to ku tsayi kuna masu yin shiru bakwa maganganu a ci sai dai in abin da ya shayi maganganu ne wanda suke da alaka da sallah amma ba maganganu wanda suke a wajen sallah na harkokin duniya da sauransu haka nan yana zuwa da mana iqamatu ta'a sai da ta'a ga Allah subhanahu wataala kamar da Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki yanan ki zaman to mai tsiye da biye ki ga Allah subhanahu wataala yake maryam haka yana zuwa da mana al-khudu al-khudu bi ma'ana kaskantar da kai ga Allah kamar da Allah yake cewa qala takhadha Allahu walada subhana ballahu ma fi samawati wal ardi kullu lahu qanitun bi ma'ana ay qadiun to wannan sune ma'anoni guda 12 na al-qunut da suka zo a Qur'ani da hadisi kenan yanzu zaka ga al-qunut a Qur'ani a wata aya sai kaga an ce bayana ma'ana ana ne ma'anar as-sukut kamar da muka ambata wa qumu lillahi qanitin a wani waje kuma kaje an ce ma at-ta'a kenan yana daukar ma'anoni ne abinda zai bambance ma context ne ma'ana siyakin yanayin da aka kawo magana ce za ta bambance ma ya me ake nihi da al-qunut kenan dai al-qunut ba ma'ana ɗaya ke dauka ba yana daukar ma'anoni guda 12 kamar da muka ce Ibn al-Asir ya kawo a cikin littafin shi na An-Nihayatu fi Gharibil Hadith wal Asar a mujalladi na 4 shafi na 111 haka hadith sari muqaddimata Fathul Bari muqaddima da Ibn Hajar ya ma Fathul Bari wanda ake cewa ta hadith sari ya kawo wannan a shafi na 176 kuma shi wannan Ibn al-Asir din da mu ga malamai suna cewa Ibn al-Asir Ibn al-Asir su Ibn al-Asir din nan guda uku ne kira mutum bai taka tsantsa ba sai rasa wani ake ne na farko a Ibn al-Asir akwai al-muhaddis akwai malamin hadis akwai al-mu'arrikh akwai malamin tarihi kunyar shi ne ana ce mai Abu Sa'adat laqabin shi kuma Majduddin sunan shi al-Mubarak bin Muhammad kenan kaga shi malamin hadisin wanda shi ne muka kawo bayanin shi yanzu Ibn al-Asir a cikin an-nihaya fi gharibil hadith wal asar shi shine malamin hadisi sunan shi Abu wannan kunyar shi shine Abu Sa'adat laqabin shi Majduddin sunan shi al-Mubarak bin Muhammad ya mutu bayan hijiran manzo Allah shekara ta 666 kuma yana da littafai mashhurai wanda yasa akan hadisan manzo Allah shi wannan asali an-nihaya fi gharibil hadith wal asar yana yin bayani ne akan ma'anoni ko kalmomi masu wahala wanda suke zuwa a hadisi ya dauke su ma bayanin su kaga yanzu da yazo wani al-qunut ma hay kama su ce tana daukar ma'anoni guda 12 kuma kowanne zai kama da dalilin da yake nuna akan wannan ma'ana kuma yana da littafi Jami'ul Usul fi Ahadith Rasul ya tattara hadisi wannan shine Ibn al-Asir na farko ma'ana malamin hadisi na biyu akwai malamin tarihi fi ma'rifati as-sahaba kuma yana da al-kamilu fit tarikh shi wannan na tarihi ne da ya kawo na musulunci na ukun su shine Ibn al-Asir shi kuma laqab wannan din shi kunyar shi ana ce mai Abul Fatih laqabin sai ana ce mai Diyauddin sunan shi Nasrullah bin Muhammad wanda yake malamin yaran Larabci ne shi ya mutu shekara ta 637 Sisan Transit shi kuma littafin da ya rubuta akwai al-masalu sa'ir fi adabil katib wa sha'ir to kaga mutum bai bambance ban gari an ce Ibn al-Asir ne ka ta kan tsa wani yake ne malamin hadisi don a bangaren hadisi ne gari an ce Ibn al-Asir to wannan din ne shine Majduddin Abu Sa'adat don a bangaren tarihi ne gari an ce qala Ibn al-Asir to shine Izzuddin Abu al-Hasan in kuma a bangaren yalala shine gari an ce Ibn al-Asir to shine Diyauddin Abu al-Fatih kuma wannan ana samun su dai a cikin malamai akwai wani malami da yake ce Mubarak Kori daga yan ce kala Mubarak Kori to shi ma Mubarak Kori su uku ne kuma duka yan gari ɗaya ne kuma ɗan India ne asalin Mubarak Kori sunan jiha ce a ƙasar India ake ce mata Al Mubarak Kor a yankin kudancin India Tamil Nadu Al Mubarak Kor sunan gari ne a ƙasar India a yankin kudancin India Al Mubarak Kor to dan garin sai a ringa ce mai mubarak kori to su ma wayannan malamai ne guda uku kuma abin da zai ba mu mamaki aka ce da aka yi bincike yanzu a duniya babu kasar da tafi mayan yawan maharrata alqur'ani irin Najeriya hatta kasashen Laraba Najeriya ta shiga gonsu idan sai ta farko a wajen yawan maharrata alqur'ani a kuma wajen yawan maharrata hadisin manzon Allah ita kuma kasar India ta ce gaba kasar India shi yasa akwai musulmi a kasar India kuma akwai manyan malami da aka samu a kasar India wanda suka ma addinin musulunci hidima to shi wannan mubarak kori din zaka ji an ce kalam mubarak kori to su ma guda uku ne akwai Abdurrahman al-mubarak kori shi yana da sharhin da ma sunan Tirmidhi ana ce mai Tuhfatul Ahwazi bi sharhi Jami' at-Tirmidhi shine ma Tirmidhi sharhi in kai an ce sharhin Tirmidhi Tuhfatul Ahwazi tunda sharhin Tirmidhi biyu ne akwai Aridatul Ahwazi na Ibn al-Arabi al-Maliki akwai kuma Tuhfatul Ahwazi shi kuma na shine na Abdurrahman al-Mubarak kori shi ya rasu a shekara ta 1353 bayan hijiran manzo Allah min turwa san san turwa to shine ma Tirmidhi sharhi to an gaji an ce qala al-mubarak qawli in dai a sharhin Tirmidhi ne to wancan ne ake ni na biyu su al-mubarak qawli shine Ubaydullah ar-Rahmani shi ma al-mubarak qawli duk sunan garin su ne daya to shine kawai aka tashi a wani sunan gari a ce qala al-mubarak qawli to shi wannan nabin dalibin na harfan ne Ubaydullah ar-Rahmani al-mubarak qawli shi kuma shine yin sharhin mir'atul mafatih sharh mishkatul masadi shi kuma ya rasu a shekara ta 1414 bayan hijiran manzo Allah milkas san katars kenan kaga bai jima ba ma sosai duk yanzu da muto shi shekara 34 shi ma dan kasar India ne na uku al-mubarak qawli shine safiyur rahman al-mubarak qawli shi kuma dalibin nabi ne ma'ana abin silsila ce shi ma ana ce mai mubarak qawli to shi wannan na uku safiyur rahman al-mubarak qawli shine mai littafin ar-rahiqul makhtum isirati sayyid al-mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam shi asali wannan littafin na ar-rahiq al-maktum rabidat al-alam al-islami ita ce ta bada gasar cewa a duk duniya shi ne ce ake sanarwa ce akai cewa an bada gasar rubuta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka bada daily ina ji in bambance ba daily da aka bada wata shida ne aka bada shi wannan malamin Safiyur Rahman bai samu labarin ba ma sanarwa sai bayan shude wata uku da bada sanarwa kenan zai wata nawa rage uku ko kuma duk duniya ne aka bada da yankin Afirka da yankin Aziya da yankin America da yankin Australia da yankin Aziya duka lesson ku continent ma'ana duka duk duniya ce abin aka bari a bude an bada da kuma Rabidatul Alamin Islami ita ce kungiya da take hada kasashen musulmi gabaki daya Organisation de la Coopération Islamique OCE to su ne suka bada wannan to wani ikon Allah da aka yi gasar duka a duniya shi wannan ban Allah dan kasar India shi zo na wani Safiyur Rahman al-Mubarak qawli wannan littafin da ya rubuta ar-Rahiq al-Maktum to da ya zo na wani kuma aka ce to yanzu wannan littafin ma a buga shi a yada shi a duniya duk mutane su karanta shi yasa a jami'o'i da yawa shi ne aka rika ma a matsayin wani mai ke da suna dokiman da za a ringa karantar da dalibai a jami'a aka wani littafin hada University Islamic Society su ma bangaren tarihin manzon Allah da wannan littafin suke amfani ar-Rahiq al-Maktum to kaga wannan dan kasar India ne shi ma ana ce mai al-Mubarak qawli to kaga wannan shi ma duka in ga an ce Mubarak qawli ya kata ka tsantsa kenan wanne ne ake ni a cikin su uku ne to shi ma Ibn al-Asir shine ka mana ma'anonin al-Qunut wannan guda 12 to amma Ibn Hajar yace in ka ji an ce du'a'u qunutul witr yace to abinda ake ni yace addu'a'u fi salati fi mahallin makhsus ko bayan an dago ruku'i mana ko kafin a je ruku'i ko bayan dago ruku'i wani ambaci wannan a cikin wata take karanta ta asali qunutul fajri al-qunutul da ake a sallar asuba wannan bata da asali sa mutane suna yi kenan to wannan bata tabbata daga manzon Allah ba amma da ta tabbata daga manzon Allah du'a'u al-qunutul witr da qunutul nawazil duka zamu zo mu ga hadisi a kansu canza wani zubin ya karanta Fatiha da qul huwa kadai wani zubin kuma ya karanta Fatiha da qul huwa da falaki da nasi to duka ya tabbata manzo Allah yana yi sai dai ma malamai da suka ba hadisan ma wanda manzo Allah ya fi yafi ma da qul huwa kadai tunda a cikin ruwayoyin da azumi ko to zaka yi adda shi abin da yasa azumi ake yin wannan saboda ai jami'i ne ake to mutane sun dauka kamar addu'a qunutu da ake a witri a azumi a sallar asham tarawih da kuma sallar qiyamul layli iya ramadan ne kawai ramadan ya wuce shi kenan ba haka bane abin da ya samu mutane jiya ba su sani ba, saboda mafi yawanci ba su yi ba suka karanci ita sallar witrin ya ake yin ta da ka'idodinta. Ga amana da ke a cikin jami'i ne kake zuwa kake da liman, kaga dai an zo ƙarshen sallah liman zai daga hannu na addu'a, amma musu ma su daga suna amin. Kenan dai mu sani abin bai takaita ba ga Ramadan, kai kaɗai da kake sallar witri, in kai shafa ido witri za ka yi addu'a. Sai dai mai hukuncin yin addu'a shi ne istihbab, ana so ne kai, ba dole ba ne ba. Sai da a ce in ba ka yi ba a ce sallar ka ta witri ba ta yi ba, ana so ne kai, saboda ni wannan wuri ne na idan ka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa in ka zo kai a witri. To za mu zo mu ga anan manzo Allah shi kan shi ne koya mama Hassan dan Ali, tunda shi ne rawaito addu'a farko da za mu hare, yace in ka tashi sallar witri ka karanta wannan addu'a. Ka gane yana hudi mai shi ne in zai sallar witri kenan. Kenan da haka yana da kan mu riki addu'a ta farko ita ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walay wa la ya'izzu man aday tabarakta rabbana wa ta'ala. Kenan zamu karanta ta zillu man walay wa la ya'izzu man aday tabarakta rabbana wa ta'ala. Ta farko an rawaito ta ne daga Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, ya abun yankanka inna shani aka lalle mai aibantaka huwa al-abtar shine mai yankakken alheri, ma'ana mai yankakken baya. To kaga kun ga anan Hasan da Al-Qasim dan manzo Allah na farko, shi yasa ake ce mai Abul Qasim, baban Al-Qasim, tunda su Laraba suna yin alkunya ne da babban danka ko namiji ko mace, danka babban namiji ne sai a ma alkunya ko Khadija. To a ɗayan shi maza nawa ya rage Ibrahim ko? To shi kuma arman kuzuni ne aka musu. To shi wannan Al-As bin Rabi Uzan ne yake ma Zainab. To da shi aka haɗa sare ne, sai suka haifi ƴaƴa guda biyu. Ta farko ita ce Umamatu da Aliyu. To ita ce jika mazala da kuke ana cewa yana zuwa da ita masallaci yana ɗaukanta, kuma tana hawa gidan bayan shi. Jika mazala ta bangaren ɗaya shi Zainab. To kaga ga Aliyu ga Zainab. Aliyu ga kuma Umama ƴaƴan Zainab, sai ɓangaren Ruqayya. Ita kuma Ruqayya ita ce aka arama ma Usmanu bin Affan, sun haifi ɗa ɗaya da shi ne Abdullahi, amma shi ma yana yaro ya rasu, shi yasa ba san shi ba. Shi ma wancan Aliyu ɗan Zainab ɗin yana yaro ya rasu. To kaga mun samu nawa? Uku ko biyu ƴaƴan Zainab, ɗaya ɗan Ruqayya. Ita wannan Ruqayya ɗin da aka arma ma Usmanu bin Affan ita ce da ta rasu ɗaya manzo Allah ya arma mai Ummu Kulsum, ita ma kuma Ummu Kulsum ɗin ta rasu. To ita ba su haihu ba da Usmanu ba. Dalilin wannan yasa ake sai ma Usmanu Zunnurayn, ma'abocin haske biyu, saboda ya arma ƴaƴan manzo Allah guda biyu. To sai rage Fatima da aka arma ma Aliyu, ta kuma sun haifi ƴaƴa biyar tare da Aliyu. Na farko Al-Hasan, kuma mu da ake ce a Hausa wai Al-Hasan da Usaini wai ta gwayu ne, ba haka bane ba. Dukkan ji gadi ba littafan tarihi da aka bada, kaga akwai al-isaba fi tamyiz sahaba na Ibn Hajar al-Asqalani, akwai al-isti'ab fi ma'rifatil ashab na Ibn Abd al-Barr, akwai wannan littafin da muka ambata dazu usulul ghaba fi ma'rifatis sahaba da al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir da siyar alamun nubala na Imam Zabi. Dukkan littafin tarihi in gaji zaka ga tsakanin Hassan da Husaini shekara ɗaya ne da wani abu, ba ta gwayu bane ba. Mu da muka ga sunan kusan ɗaya ne, Hassan da Al-Husaini, ya mutane suke tsammani wata gwayu ne, ba ta gwayu bane ba. Hassan ne babba, ya girma Husaini da shekara ɗaya da watanni. Shi yasa malamai suka ce halatta aka haifa ma ɗaya da ɗaya ko ka sami Hassan ko ka sanya mai Husaini, tunda su ma dama ba ta gwayu bane ba. Ko ba laifi bane ba an haifa ma ta gwayun ka sa Hassan da Husaini, ko ba laifi bane kana isa suna ma daban ba wannan ba. Amma dai mu sani Hassan da Husaini ba ta gwayu bane ba. Hassan ya girma Husaini da sama da shekara ɗaya da watanni. Bayan shi aka yi Al-Husaini, bayan shi suka yi Al-Muhsin, bayan shi sai aka yi Zainab, bayan shi aka yi Ummu Kulsum. To wannan su ne ƴaƴan Fatima da Aliyu. Kenan manzo Allah da ɓangaren Fatima na da shukoki guda biyar: Al-Hasan na farko, Al-Husain na biyu, Al-Muhsin na uku, sai Zainab ta huɗu, sai Ummu Kulsum. Kenan yanzu kaga manzo Allah da ya Ummu Kulsum yana da jika Ummu Kulsum ɓangaren wa Fatima, haka yana da iya Zainab kuma yana da iya yana da jika Zainab ɓangaren wa ɓangaren me yake da suna a afan ba iya ba, yana da iya Zainab ko kuma yana da jika Zainab ɓangaren Fatima, kuma ya aron mata biyu masu sunan Zainab, Zainab bintu Jahashi da Zainab bintu Kuzaima. wannan Al-Hasan din shine manzo Allah ya koya masa wannan addu'a, yace idan ka zo sallar wutri to ka karanta wannan addu'a. Sai koya mai ta shine zai ce Allahumma hadini fi man hadait, ma'ana ya Allah ka shirye ni cikin shirayu, ma'ana Allah bi ma'ana ihdini. Ibn Hajar yace ana ne sabbitni alal hidayah, ma'ana ka tabbatar da ni akan shiriya. Shi yasa da muke cewa ihdina siratal mustaqim, Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici. Wani zai ce to ai mu musulmi ne muna kan daidai tafarki madaidaici, ma'ana kana tsoka Allah tabbatar da kai inda baka da tabbas da aminci. Wani zaka ga yau kana musulmi gobe ka waye gari ba musulmi ko kafin mare shi, kamar da manzo Allah ba da yace zamani zai zo saboda fitintun za su yi yawa, mutum yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, da sai kana mu'mini kafin mare shi ka zama kafiri, ko wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, da mace kana mu'mini amma kafin waye gari ka zama tomi kafiri. Me yasa yace bi udina bi arad min ad-dunya, sai sai da addini shine da wani ababe na alatun duniya, ma'ana da abin da bai takara kariya bane abin duniya, sai mutum ya faran addini shi. Misali akan neman duniya kaje a matsayi kaje ka sarokar da babanka ko mahaifiyarka ko a yanka jarire ko a yanka jakuna, ka ga wani abubuwa ne duka na kafirci, ko ka ko kuma a akan abin neman duniya kaje ka shiga misali kungiyoyi na matsafa ko kuma ka zama kirista da makamantan, tunda akwai wanda suke koma kirista saboda ni talauci da sauransu, an ce za a ba su wasu makami ko wasu ayyuka masu tsoka ko kuma kuɗaɗe da sauransu dai. Kenan Allahumma hadini, ya Allah ka tabbatar da ni akan shiriya, fi man hadaita, cikin wanda ka shirya, ana Allah ka sa ni cikin shiryayyun bayinka, shine ma'ana addu'a. Wa afini fi man afait, kuma Allah afini ma'ana ka bani lafiya ka mun kariya daga dukkan shari da bala'o'i, ka sanya ni cikin wanda kake ba ma lafiya da kariya daga dukkan shari da bala'o'i, ma'ana Allah ka bani lafiya ka tsare ni daga shari da bala'o'i kamar yadda kake tsare wasu bayinka daga shari da bala'i, ma'ana Allah sanya ka cikin bayin da yake ba su lafiya da kariya da tsaro daga dukkan shari da ababanki. Shine na Ibn Hajar yace ai idfa anni aswa al adwa'i wal akhlaqi wal ahwa, ma'ana Allah ka tsare ni daga miyagun cututtuka da miyagun halayya da kuma san kai, ma'ana Allah tsare ka daga wannan ababe, saboda Allah tsare ka daga sarrai da san zuciya, tsare ka daga miyagun dabi'u da halayya, kuma tsare ka daga miyagun cututtuka da kaga ba wai samu lafiya. Amma an ba samu wannan ba kenan, har yanzu akwai matsala, ma'ana dai Allah ka sanya ni cikin bayan da kake ba ma lafiya da kariya daga dukkan bala'o'i da sharri, shine wa afini fi man afai, wa tawallani Allah ka jibinci lamarina, shine wa tawallani fi man tawallai, ma'ana Allah ka jibinci lamarina ka kula da ni ka zamanto kullun a cikin al'amurana, cikin bayan da kake kula da al'amuran su, ma'ana kada ka bani da iyawata da dabara, saboda dan adam Allah bar shi da dabara shi da iyashi ba abin da zai iya maka shi, ma'ana kana roƙon Allah ya jibince ka cikin lamarin ka, ya ringa kama dauki da agaji da nasara da taimako, shine wa tawallani fi man tawallait, Allah ka jibince lamarina cikin bayin da kake jibintar lamarin su, wa barik li Allah ka sanya mini albarka fi ma a'tai, cikin duk abin da ka bani na dukiya ne na ilimi ne na matsayi ne duk wani abu da Allah yake ba ma mutum, to Allah ka sanya mana albarka ci, saboda duk abin da Allah ya baka babu albarka to bai da amfani. Kenan ilimi ne Allah ya baka, dukiya ce Allah ya baka, a iyali ne Allah ya baka, ko ma menene Allah ya baka, kenan dai Allah sanya mana alkhairi da albarka cikin wannan abu, daga cewa barik li fi ma atait, Allah ka ba sanya mana albarka cikin duk abin da zaka bani, Allah kai ne kake hukuntawa kake kaddarawa da dukkan abin da kaso, ai taqdiru wa tahkuma bi kulli ma arata, Allah kai kake kaddara kake hukunta duk abin da kaso, saboda Allah fa'alu ne lima yurid, Allah mai aikata abin da yaso ne, mana ba su me yasa Allah ya kaza ba a wannan, saboda la mu'aqqiba li hukmi, babu wanda zai biyo bayan hukuncin Allah cin dan me yasa Allah ya tuhuma Allah, ko ya ba kodi ba baki a ranka kana ganin me yasa Allah zai maka kaza, misali Allah ya baka wani abu na dukiya ko wani matsayi ko ƴaƴa ko wani abu, rana aka yi zo dauke masu musamman ma kaga irin abin da ya faru kwanan sa a Najeriya, mutum aka je aka kashe da mata da ƴaƴa wajen guda biyar, kaga mutum bai da imani sai ya ringa tuhumar Allah, me yasa ko a lokacin daka Allah zai amshe mai wannan da mata da ƴaƴa duka, ko kuma kamar da ya taba aka yi faru a garin nan ma wanda su ma aka samu Allah da abin da daidai ne, saboda dama mu duka mulkin sa ne, me yasa aka mutu muke cewa inna lillahi mu mallakar Allah ne kuma zuwa gare shi zamu koma, to dama abu nashi ne kuma dan ya amshe babu komai, kamar kai ne kaje kasuwa ka siyo kaji guda goma, da ka zo gida ka ce wa'annan biyar din aje su, wannan kuma biyar din a yanka su, akwai wanda zai ce me yasa za a yanka wannan, kai kaje ka so da kai, domin ma bayi ne na Allah mulkin sa ne, dan haka dan ya dauki wanda ya dauki a ciki, to shine Allah babu mai hukunci akan sa. Sai manzo Allah ya cigaba da cewa innahu la yazillu wa taskokin arziki shi yake kauki Allah. Allah ya ce ma indakum yanfadu ma inda Allah fa. Abin da yake wajen ku mutane shine yake kare amma wajen abin da yake wajen Allah bai kare. Kai ne ka roki Allah. To shi yasa in Allah ya jibinci mutum ya shige masa gaba ya tsaya masa to in ku ba su wulakanta ya kaskanta ba zai taba wulakanta saboda Allah ne ya tsaya masa. To shine nan manzo Allah ya ce innahu la yazillu man walaita duk wanda Allah ya jibinci shi ba zai taba kaskanta ba saboda Allah ya tsaya masa. To haka kuma wala ya'izzu man adaita. Haka kuma duk wanda Allah subhanahu wataala yake kinsa yake kyamarsa yake adawa da shi to wannan kuma ba zai taba daukaka ba. Ma'ana wanda Allah subhanahu wataala yake ki da kyama to wannan shi kuma ba zai taba samu daukaka ba. Ko da kuma ana gani ya samu daukaka a nan duniya ta yana da mulki ko kuɗi ko wata daraja to wannan a nan duniya ne a nan zai kare. Amma kuma a ran tashi kyama za a ga shi cikin makaskantan mutane. Sai manzo Allah ce tabarakta rabbana wa ta'ala tabarakta bima'ana albarkatunka Allah sun yawaita shine tabarakta rabbana ai daka sura khairuka fid darain alkhairanka sun yawaita a nan duniya da lahira. Rabbana ya ubangijin mu ta'ala bima'ana ai rtafa'at azamatuka ma'ana ya Allah girman ka ya dauka. Wannan kun ga tace addu'a da manzo Allah koya ma Al-Hasan ya riga karanta ta a cikin sallar witri. Wannan ya zo a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ma'ana ashabu sunan arba suka rawaito hadisi. Abu Dawud ya rawaito hadisi mai lamba 1225 milkat san bensen. Tirmidhi 664 katsan suwasan tukat. Nasa'i ya rawaito shi hadisi mai lamba 252 Ibn Majah 1178. Ma'ana dai hadisi ne wanda yake ingantacce. To murgi din kai dai ne zaka yi addu'a. Zaka yi ta da siga ne ta mutum daya kuliga Allahumma hadini kai dai ne wa afini wa tawallani wa barik li wa qini dukkanin kai dai ne kake makan ka da amma yanzu mu kaddara to irin sallar asha irin sallar da ake ta ashan ko yamul layli in ka zo kai wannan adda ai baka ce ba Allahumma hadini saboda kace Allahumma hadini ma Musa amin to kanka dai kake roka ba sai kai Allahumma hadini fi man hadita Allah ka shirye ni cikin shiryayyinka su ba mu zuci amin kaga babu su a ci wa afini Allah ka bani lafiya cikin wanda kake ba ma lafiya sun ce amin kaga kai kadai kake ba kanka addu'a kana amin su ma sun amin kire yanzu ana me zai kai amfani da siga ta jami kaga ce Allahumma hadina shi yasa zaka wasu suna samu confusion ne ce wai me bambancin Allahumma hadini Allahumma hadina ko Allahumma arhamni ko Allahumma arhamna shi ne inda jami ne a ce Allahumma hadina kenan nunul jami za a kawo Allahumma hadina fi man hadaita wa afina kenan wajen ni ai amida shi na kenan ni kai ne na kuma mu duka kenan da kai da sauran mamun da kuke sallah kenan yake ce dan kan wani yazo ga wannan addu'a to anan an ce Allahumma hadini to ai nan manzo Allah Hassan kai ko ya ma addu'a to amma kai kuma limami in ka zo ka mamu tunda da kai ne da su to yake mai da shi siga jami yake ce Allahumma hadina fi man hadai wa afina maimakon wa afini fi man afaita wa tawallana maimakon wa tawallani kai dai ne ko yake ce to wa tawallana fi man tawallai wa barik li kai dai ne ko yake ce wa barik lana fi ma atita wa qini kai dai ne yake ce wa qina idan mai ke kawai wajen ni he kamar da shimi na wa qini yake ce wa qina sharra man qadai wannan shine addu'a kenan. Kina yanzu mutum ko sallar wutri ka zo zaka yi ko yau ka zo ka sallar wutri ka kana iya in ka ida sai kai wannan addu'a kamar da manzo Allah ya koya ma Al-Hasan jikansa. To addu'a ta biyu ita kuma wannan addu'a ta biyu Ali bin Abi Talib ne ce suka yi sallar manzo Allah sai musu sallar wutri sai karanta wannan addu'a shi ka gonta addu'a manzo Allah ya koya ma jikansa Al-Hasan ita kuma wannan Ali ne da kunnin shi zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adda ta ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama usana maganta du'a sujud addu'in da yake a cikin sujjada wannan tana daga cikin addu'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sujjada. Allahumma ghfir li zambi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu to ta karshen ya kawo wannan Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala jidani shine Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika saboda me kishiyar fushi yarda ma'ana Allah yana roƙonka ka yarda da ni kada kai fushi da ni shine Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika Allah yana neman tsari da yardarka daga hushin ka mana ka, Allah yana neman tsari da rangwamen ka daga ukubar ka, ma'ana Allah ka mana rangwame da afuwa da yafiya kada ka mu ukuba. Tunda idan Allah ba ausi sana'an alayka, Allah ba zan ya kididdige yin yabo a gare ka ba. Anta kama asnita ala nafsika, kamar yadda kai kai bukan ka, yadda Allah ya bukan shi akwai wanda zai iya yabon shi, sai kace ya Allah ba zan iya kididdige yin yabo kamar yadda kai bukan ka ba. To wannan ita ce addu'a ta biyu da ake karantawa a du'a'ul witr. Addu'a ta karshe ita kuma Umar ne aka samu a sallar witr yana karantawa. To shi kuma Umar yana daga cikin khulafa'ur rashidun. Khalifofi shirayyu da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Shi sa su khalifofi shirayyu idan suka yi abu, wannan da Abu da manzo Allah ne ce mana alaikum bi sunnati. Na hore ku, na umarce ku da bin sunnata. Yace kuma wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di. Yace da kuma sunnar khalifofi na shirayyu bayana. To kaga na farkon su wane ne? Abubakar, sannan wa alkitabu, bayan as-sunna idan sahabbai suka da kan abu, to wannan shi ma zaman to addini. Inda ake samu matsala idan aka samu wani sahabi ya faɗi magana wani ya saba mai, to anan wannan ba abun ba addini bane. Amma kaga sahabban manzo Allah sun hada akan abu, to wannan abun addini ne, saboda manzo Allah ya ce Allah ya tsare al'umma ta akan su hada akan mi bata. To su wane ne? Su ne sahabbai, inda a lokacin su ne manzo Allah yake faɗin wannan. Al'umma ta shi a lokacin su ne sahabban. Allah ya tsare akan ba za su taba haduwa ba, kaga duka sabil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alayka alkhaira wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruka. Wannan tace addu'a da aka samu wanda Umar yana karantawa. Kenan zamu karanta. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha azabak min bik wa nakhda'u lak wa nakhla'u man yakfuruk. Kenan wannan asar fi na 211, ma'ana a volume na 2 page na Decent Ons. Kenan haka Albani ya kashi a cikin Irwaul Galil a mujalladi na 2 shafi na 170, yace haza mawqufun ala Umar. Yace wannan abu ne wanda shi kuma manta sanadu ila tabi'i, wanda sanadin sa ya takake zuwa ga tabi'i. Shi kuma tabi'i sune daliban sa, wannan sahabbai wanda basu ga manzon Allah ba amma sun gani sahabbai. To wannan shine suke cewa maqtu. To wannan haka Ibn Hajar ya kawo a cikin Nuzhatun Nazar, sharin da yema Nukhbatul Fikr, litayi ne da yashi akan musalul hadis. Kenan dai wannan ya tabbata akan Umar yana karantawa a sallar witri da yake yi a sallar azumi ko a qiyamul layli ko kuma in shi ke zai sallar witri. To wannan su ne addu'o'i da suka tabbata guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallar witri ita ce wadda ake yi bayan sallar isha'i. Duk da sallar witri tana fara ne ba'da salatul isha ila salatul fajr, ma'ana sallar witri tana fara tun daga bayan sallar isha'i har zuwa lokacin da za a kira sallar asuba. Kira na biyu ba na farko ba, daga shi kawai za a yi sallar. Kuma aka ce witri mu riƙe, shine ake cewa mahara da Hausa. Kuma dauka ko sallar witri raka'a uku ce, saboda mafiyanci za ka ga mutum zai sallah zai raka'a biyu ya tashi ya karo ɗaya, ya dauka raka'a uku ce. Shi ko ya tabbata manzo Allah yana yin ɗaya, yana yin uku, yana yin biyar, yana yin 11. Mafi yawancin abin da manzo Allah yake bakin 13 ne, kenan daga 1 zuwa 13. Misali, ya ne mutum zai ɗaya in kai da sallar isha'i ba kana ratibatul isha'i ba, akwai na gani yace arba'an qabla zuhri, raka hudu kafin azhar, kai biyu kai sallama, kai biyu kai sallama, yace warakatayn ba'da, kai raka'a biyu bayan azhar, an samu nawa? 12. 6. Yace warakatayn ba'da al-maghrib, da raka'a biyu bayan sallar maghriba nawa? Su ne raka'atul fajr. Wannan guda 12 nan manzo Allah ya ce duk wanda yake su za a gina mai gida aljanna. Yawancin mutane suka yi da sallar isha'i kawai shafa'i da witri suke, wasu ba su san ba ma da wannan nafilar raka'a biyu da witri ya halatta manzo Allah yi. Kenan mu rike. Kuma ita witri tana fara ne daga bayan sallar isha'i har zuwa sallar asuba. To amma manzo Allah ya ce ij'alu akhira salatukum fil layl witran, ku sanya sallar ku ta karshe da dare witri. Sai manzo Allah wannan hadisi yace wanda yake sa ran zai tashi kafin sallar asuba da daddare, to ya jinkirta sallar witrin shi, shafa'i da witrin shi yasa a ƙarshen dare. Kun ku kwanta sai ka yi, sai ku kwanta. Kenan shafa'i da witri tana da fadi tun daga bayan sallar isha'i kafin mai yake da suna sallar asuba. To kuma idan mutum bai ba ana ramawa, manzo Allah yana rama shi, da manzo Allah sha'i yake mafi yawanci. to in yayin rati bi Yusuf ba haka kira sallar asuba ba yi kun sai yana daga cikin kuskuren da muke akwai mutanen da zaka ga wani yaji an kira sallar asuba kuma bai ga yana shafa'i da wuturi dai ja lokacin tawuda ai daga sai an yi kiran sallar asuba lokacin shafa'i da wuturi ya wuce dai dan kana so karama hay kabari idan rana ta hutu lokacin sallar walha hay karama in uku kake sai kai hudu in biyar kake sai kai shida shi manzo Allah da yake yin 11 to 12 yake tunda ai a rana ba a yin sallar wuturi wanda za ta kare da raka daya a ranar sallar da yake wuta asuba bayan liman ya karatun fatiha da sura ai ana yin wani shiru ko ya yi shu can ya gaji an ce Allahu akbar to me ake karanta mafi yawanci su wannan addu'o'i da suke karanta duk da ba kansu ba suka zo ba to da farko wannan da suke wannan addu'o'in akwai hadisi ne da yazo amma dai kash hadisin bai inganta ba asalin hadisin Anas ne dan Malik Allah kara masa yarda hadisin aka ce manzo Allah wai lam yazal yaqunutu fi salati subhi hatta faraka ad-dunya wa manzo Allah bai gushe ba yana yin addu'a al-qunuta a sallar asuba har sai da mutu kenan ya jimanci har sai da mutu to sai dai hadisin Imam Ahmad ya huddo shi da Darul Qutni amma hadisin bai inganta ba abin da yasa hadisin bai inganta ba a cikin wanda suka rawaito hadisin akwai wani ana ce mai Dinar bin Abdullah Ibn Hibban daga cikin malaman hadisi yace yarwi an Anas asar mawdu'a shi wannan mutum ya kasance yana rawaito hadisan ƙarya daga Anas ma'ana yana kirkira hadisai ne yayin jingina ce Anas ne wadi ne kusan mutane aka ce hadisi bai inganta ba yanzu misali ba mun ce ba wannan hadisin Anas ne sai wani ce za Anas din ne bai inganta ba a shi wanda ya bada labarin yace Anas ya hadi daga manzon Allah to shine aka bincika aka ga ashe yana kirkira hadisan ƙarya yana jingina ma Anas kuma shine ya bada labarin hadisin to shine Dinar bin Abdullah to a cikin ruwaya hadisin an same shi to malamai dukkanin hadisi sun soke shi suka ce wannan ba amsa hadisi to kaje kenan hadisin bai inganta ba to da wannan ne a mazhabobi guda hudu da malikiya da shafi'iyya sun dogara da wannan hadisin ne shi yasa suke al-qunutu a sallar asubahi saboda nan an ce mazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqunutu fi salati subhi hatta faraka ad-dunya manzo Allah bai gushe ba yana al-qunutu a sallar asubahi har sai da bar duniya to amma hadisin bai inganta ba to shi kuma hadisin bai inganta ba aiki da shi to kaji ma wanda ya rawaito hadisin ma ƙarya yake jingina ma ana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kuma zamu ji hadisi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Malik Al-Ashja'i shi wannan Abi Malik Al-Ashja'i sunan shi Sa'ad bin Tariq tabi'i ne yace qultu li abi nace ga babana shine Tariq bin Ashyam bin Mas'ud shi sahabban manzon Allah ne yace ya abaci yace ya babana innaka sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifina kai sallah a bayan manzon Allah dai ko yace wa Abi Bakar kai sallah a bayan Abu Bakar wa Umar kai sallah a bayan Umar wa Usman kai sallah a bayan Usman wa Ali bin Abi Talib ha huna bil Kufa a lokacin suna Kufa gari daga cikin kasashen wannan Iraki yace kuma a yanzu ga mu nan tare da Ali a Kufa kai sallah a bayan shi na hawan min khamsi sinina sama da shekara 5 shi ka diba ga wannan sabon ya Kufa ne ga ana yin al-qunuta a sallah asuba yaga wasu suna yi su kuma a masallatai su ba yake tambayar baban shi ce kai babana kai sallah a bayan manzon Allah kai a bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali gashi Ali ma yanzu muna tare da shi a Kufa kusan shekara 5 muna sallah a bayan shi to yace to afa kan yaqunutuna suna yin al-qunuta ne a sallah asuba kala sai baban nashi ce ai bunayya muhdas sai to wannan abu ne da aka yi doshi wannan ruwayar Tirmidhi hadisi mai lamba 402 ya kashi a cikin abwabu salati ar-rasulillahi babu fi tarkil qunut yace hadha hadisun hasanun sahih shi Imam Tirmidhi ba yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce yace wal amalu alaihi inda aksar ahli ilmi to kuma duka malamai mafi yawancin malaman musulunci akan wannan hadisi suke a ruwayar Nasa'i bid'a ne wannan sabon manzo Allah ne wadi daga yanzu kace bid'a ne sai kace sabon manzo Allah ne wadi gashi ne a cikin sunanin Nasa'i ya kashi a babu tatbiq tarkul qunut hadisi mai lamba 1080 sahabi ne yace bid'a ne manzo Allah bai yi to yanzu dan sallu kamar ra'aytu muni usalli yayi sallah a bayan Abubakar da Umar da Usman da Ali bai ganta ba kuma Maliku da Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal sune je shugaban mazhabobi guda hudu wanda ake koyi da su duka suka ce idza sahal hadisi fa huwa mazhabi suka ce indai hadisi ya tabbata daga manzo Allah mu shi muka bi saboda su sun ce mutane kulluna radin wa mardudun alai mu dukan ɗan adam ne muna daidai muna kuskure suka ce inda muka yi daidai ku dauka inda muka yi kuskure ku bar mamaki dan ga san wai abun bayan su aka fara tun zamanin sahabbai ne ko ba an hasa ba tashin aljama amma dan dai abai na mutane dan ka san hujja da zaka wadi ma Allah in Allah ya tsira ka tashin aljama tunda Allah ya ce mana mu dukan mu za a tambaye mu Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina manzanin da Allah ya turo ya tambaye su mu ma da aka turo mana manzani ko Allah ya tambaye mu duk abin da kai Allah ya tambaye ka mai hujja dan haka wannan shine a takaice dan haka dai al-qunut da ake a sallar asuba ta inganta ba gashi nan